haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis 14 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Ta yau ne ranar duniya, ranar radio ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don duba rawar da radio ke takawa wajen inganta rayuwar al'umma. To za ku ji irin tasirin da radio take takawa a rayuwar al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafa da shirin sharhin jaridun Ghana, sai kuma wasu daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba, to amma ƙwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci ya yi da za a zauna a sarara ba. Wannan annoba na iya kadawa a kowane bangare, in ji shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus ya kara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na bukatar taka tsantsan. Ya ce ya yi marhabin da manyan masu binciken kiwon lafiya na duniya akan karɓa kira na fitowa da ingantaccen tsari da ƙudurin aiki tare domin yaƙi da cutar. Shugaban ayyukan gaggawa na hukumar lafiya Mike Ryan shi ma ya jinjinawa abin da ya kira babban aikin kiwon lafiya a China, wanda ya ba su damar shawo kan yaduwar cutar. Kashi 1/100 ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar, har 45,000 yake a wajen ƙasar China. Ya zuwa yanzu kuma ma'aikatar lafiya ta ƙasar Singapore ta tabbatar da kamuwar mutane 50 da cutar, wanda shi ne adadi mafi yawa a wajen China. A wani taron manema labarai a Washington a makon nan, tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka Scott Gottlieb ya gargaɗi yiwuwar yaduwar cutar.
Of the 50 cases that have been identified in Singapore, and they have an excellent system for doing.
Yace daga cikin mutane 50 da suka kamu da cutar a Singapore kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar, takwas daga cikin su suna a sashen kula na musamman na asibiti. Wannan ya bayyana irin munin cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da ƙarfin ikonsa na kaiwa Iraki hari ba tare da amincewar Majalisar Dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita ƙarfin ikonsa a sha'anin yaƙi yana da matuƙar muhimmanci ga tsaron ƙasar. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a daidai sa'ar da Majalisar Dattawan ke muhawara akan lamarin, cewa daukacin Amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojin Iraki wani sojin Iran Qasem Soleimani, wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin Trump a filin jirgin saman Bagadaza. Majalisar Dattawa za ta iya kada ƙuri'a akan matakin a yau Alhamis, tare da yiwuwar 'yan majalisar biyar na Republican su goyi bayan 'yan Democrats 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan ƙarfin iko ga Trump. Majalisar Dinkin Duniya ta caccaki dakarun babban hafsan sojin Libya Khalifa Haftar akan hana tashi da saukar jirage a filin jirgin saman tilo da ke aiki a Tripoli. Wata sanarwa ta majalisar a jiya Laraba ta ce ta damu ainihin akan yadda wato hana jiragen shiga da fita Libya ya yi tarnaƙi ga ayyukanta na samar da ayyukan agaji da ake matuƙar buƙatar su. Rundunar sojin ƙasar ta Haftar ta ayyana dokar hana zirga-zirgar jiragen sama a ciki da kewayen Tripoli a watan Nuwamba, da kuma tsawaita a watan da ya shige inda ta hada har da filin saukar jirage na ƙasa da ƙasa na Mitiga. Gwamnatin ƙasar mai goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ta yi watsi da dokar ta hana zirga-zirgar jirage, duk kuwa da barazanar da dakarun na Haftar suka yi na harbo duk wani jirgin saman da ya karya dokar.
Madalla Murtala zai dawo da sauran labaran duniya, amma kamun nan bari mu duba ranar radio ta duniya. Shekara-shekara wannan shine kafa ɗaya tilo da al'ummomi da dama musamman ma a karkara suke samun bayanan al'amura da ke gudana a sassan duniya. Abdulaziz Ibrahim ya haɗa mana wannan rahoto daga Najeriya.
Rana mai kamar ta yau wato ranar 13 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Rana ce ta bikin ranar radio wadda Majalisar Dinkin Duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar radio ta duniya. Ranar radio ta duniyar rana ce ma da ake bai domin duba tasirin radio ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a. A koda yaushe gidajen radio kan bada dama ga jama'a domin sanar da su irin wayanan da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar dan adam, walau ta fannin samar da labaru da dumin su. Wanda ke tsaye gaskiya komai da cinta tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya. To wai komai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga ta bakin wasu a jiyan Adama da Taraba.
Sunana Salisu Abdulmumin Abba. Muhimmancin radio na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai. So da dama zaka ga misali zai abu amma za ce mana an nuna kaza an mutum mu ma ai mun ji aidi ga fadin yanayin da suka fada din muna iya yarda da cewa abun da suka fada din zahirance tabbas haka yake. Hakikanin gaskiya bazan iya mantawa ba akwai in zaka kula gani za ka ga ana yawan abinda wannan bangaren zabe wato kirga vote wato za ka ga so da dama ana yin share radio zaka ji abinda ya kama daga farko har karshen ta zaka ji ana yi komen dare zaka ji suna suke yin live ba sa iya kashe kuma zaka ji sun kashe transmitter su a komai yana aiki zaka ji normal hatta kauye zaka ji wannan suna lura da wannan bangaren radio nan zaka ji suna jira su ji sakamakon zabe ta bangaren radio.
Sunana Salman Yayaji Yusuf. Ai ba dare ba rana shi yasa ma yanzu ka gan ni rike da radio na ina sauraron muryar Amerika.
Taron jama'a dake taya shi murna a yankin Manchester.
Rana ce da ya kamata ake wayarwa mutane kai da suke sauraron radio saboda nan ne hanya da za a ke sanin me duniya take ciki a koda yaushe. Sannan kuma akwai ababen da bazan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar radio na ji shi. Kamar yadda su waɗannan kafafe na radio suke wayar da mana da kai muke sanin abubuwan da ake ciki musamman a harkoki na tsaro haka musamman a ta ɓangarorin Maiduguri nan da kuma nan jihar Adamawa da muke ciki.
Shi ma wannan dattijon Malam Ali Usman wanda ya shafi da shekaru 20 yana sauraron radio ya ko bai ne da radio ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi.
Ina jin labari yanzu ba ina jin ku ne.
Kade da kana sauraron radio?
Ana dade ina sauraron radio sosai.
Kamar shekaru nawa kai kana sauraron radio?
Zai kamar shekara 20 haka ina sauraron radio.
Kana sauraron radio
sosai.
Kuma sai kake sauraron radio?
Labarin an su kasashen nan sai a labarin muke ji. Kama abinda ya faru yanzu abinda yake faruwa ko ta ina ko kama Amerika ko ta ina sai kaman labarin ne muke ji shi ne amfanin radio daga su Amerika su Faransa kullun wannan kowane lokaci ina budawa ina ji.
Ya ka dauki radio abokin hira ka dauka ko
abokin hira na ne sosai shi ne abokin hira na ina ni kam ba za a raba da radio ba don radio shi ne abokin hira na
ina abokin hira
to
a cikin din da radio
ina jin dadin radio sosai sosai don an su labarin na duk a radio ni ke ji kai kama ko da Hausa na mani a radio ne na koya
akwai
abin da yake burge ni a radio ina lokacin da suke rayu mutanen na ko ya fada rayin sana to shi ne yake burge ni ko wasu in ji rayin sa ko in ji rayin sana sai ce ni ma da a sai da ina da nan masu dani wasu in ga musu rayina.
Shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata kungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yaran labarai ta Media Observers ya ma bai na muhimmancin radio ga rayuwar bani adama.
Gaskiya radio takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'umman Najeriya gaba daya da duniya saboda ta radio ake samun labari da fadakarwa da ilmantarwa da radio duk wani labari da ka ji in ba a radio bane zaka dauke shi ƙarya ne ko ko tadi ne amma duk a radio zaka ji. Sannan ma ni na san na tashi ana jin radio a gidanmu sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zabe da wasu shirye-shirye daga nan ni ma na fara kula da to me yasa suke jin radio din ashe kuma ilmantarwa ne da fadakar da su.
A shekara ta 2011 ne dai hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ilimi kimiyya da kuma al'adu a UNESCO ta koke da kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar radio ta duniya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta gaida Ibrahim Abdul Aziz daga Najeriya kuma bar mu koma Niger. Inda daga lokacin da aka fara amfani da radio an samu sauye-sauye na ci gaba akan yadda ake sarrafa radio da kuma yadda ake yada shirye-shiryen radio. wannan shine bangaren da Sulemu Mini Barna ya duba kuma ya hada mana wannan rahoton
ita radio wata abace wata take ni a guri na ta kai matsayin cin mata farilla ko wajibi ne sauraron ta guna sama da shekara 55 ban taɓa rarrabuwa da radio ba ai zaka zancen da ake yi ba na sa radio 5 ko 6 in wannan bace wannan na liban taɓa rarrabuwa da radio ba radio muhimmancin radio a guna wato kamar dai kawai wajibi ne kuma duk wata wayewar ka da dan adam zai samu a yanzu to ya neme ta ta hanyar radio domin jami'a ce musamman a radio jami'a ce duniya ce gaba ɗaya a kana son radio me zai boye ma kaga dai wajibi ne da safi da nayi sallah asuba ina lazimi amma dole radio tana gudu kusur ne ina sauraron abin da ake yi
shin ya kake kallon bambancin da ke da kai tsakanin radio na da da kuma radio a yau
gaskiya akwai bambanci yanzu babban ci gaba mu da muka samu anan bayan mita dogon zango kamar su mita 16 19 31 mita 25 duk bana saurare sai muka samu ci gaba yanzu ta FM ita yanzu radio ta tabbata ta zama tafi da gidanka ne ga ajiyun ka ganin cikin waya sai ka buɗa ka zuwa abin da ake so ka maida ka kashe ka sa a jiwo bare kuma ka zauna gida wa uba ku kama FM babu iska babu hayaniya kuma ka duba da safi so nawa ne za ka kama sai an maimaita an baka jona shirin ba ka ji wannan an baka jero ne shirin ba ni dai radio kamar dai zuwa makaranta ce ne a guna kuma wallahi na fahimci abubuwa da yawa a rayuwata ta duniya sama da shekara 55 suka wuce zuwa yanzu ba rabo da radio ba ta zama babu ita ba radio ta zama duniya a tafin hannu kana ta yi da safi duk abin da aka kwanci cikin dare kana da labari a wuni duk abin da kai kana da labari a duniya kaf gaba ɗayan ta
ta gaida Sulemu Mini Barma da wannan rahoto yanzu kuma ga Murtala dauke da sauran labaran duniya
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta a babban taron tsaro na Munich. Pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan cutar coronavirus da fafutukar kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a Afghanistan da yanayin tsaro a Iraki da kuma barazanar da Iran ke haifarwa. Ziyarar ita ce ta farko da Pompeo zai kai a matsayin babban jakaran Amurka a yankin Sahara na Afrika inda Senegal ne wurin farko da zai je. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na ƙawance da ƙasar Senegal inda kuma suke da babbar alaƙar demokuraɗiyya da Dakar. Ƙasar Amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar Afirka. Tana mai ba da sanarwar cewa za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta ta kuma musanya su da wasu ƙwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri a kan ayyukan dakarun Amurka a nahiyar yayin da take ƙara mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa a jiya Laraba, jami'ar watsa labarai ta hukumar ta Pentagon Alyssa Fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da ƙasashen China da Rasha a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama 'yan makonni masu zuwa. A madadinsu kuma Amurka za ta tura dakarun runduna ta 1 da za su yi aiki da dakaru a ƙasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman ƙasashen da aka mai da hankali a kansu. Fara ta ƙara da cewa an wato sojojin rundunar ta 1 ƙwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin. A ƙarshe kuma sakamakon fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrats a jihohi biyu na farko ya ƙara haifar da rudani a jam'iyyar a yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin. Wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg mai ƙarfin yakin neman zaɓe a kafafen yaɗa labarai. A zaɓukan biyu ɗan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders shi ne ke kan gaba a ƙuri'u. To sai dai kuma suna kallon ƙudurinsa na ba da ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura. tsohon magajin garin South Bend a Indiana Pete Buttigieg da yan majalisar wato yar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan to amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin ƙuri'u a dai bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ji jiki sosai a zabukan biyu na farko
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sauraron wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Kada a manta ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryen mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a sha kasha da wannan waka. Madalla wannan haka yake ga Sulemi Bune Firmina kuma da shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulemi Muni Barma Masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger na alfahari da yancin zabe kasancewar sa daya daga cikin abubuwan da ke kawar da wariya a tsakanin yan kasa abinda ke tilastawa yan siyasa darasta na kasassu a lokacin yakin zabe wannan yasa kutare a Niger yin hannunka mai sanda a daidai lokacin da ake shirye-shiryen zaben gama gari kamar yadda za a ji a ci gaban hirar da ta hada wakiliyar muryar Amurka a da magaram tamar abari da wani kakakin kutare Adamu Isa
duk gwamnatin muke zabi bita umu duk gwamnatin wannan dukansu bawanda ta baka mu taimako ce wannan kutare ya kama amma kuma na roƙo nan gaba Allah sa su yi abin girki su ce kutare wannan ga taimako amma babu gwamnatin muke zabawa ya ce mu wannan abin shi ne ya kama mu ne taimako babu shi
kenan kuna zabe
la haula wala quwwata zai zabe mu ne ci bai zaba mun kai miliyan 1 mu da din mu anan kenan mu ne o zabe kuma kowa zabe zai fito kuma kowa da research an ba zaban ba su kula in muna yi da kyau ma an baka iya akwai baka kaje ka dangwale dungunka ana yi haka nan
Allah sarki eh mana to aikowa da abin da yake da shi zai yi aiki ko
eh wallahi su za su kamo hannun su dora maka haka
eh
a maka haka kenan ka zabe
to batun ilimin ƴaƴan na kasassu da rashin mahalli da uwa uba rashin madogara na daga cikin manyan matsalolin da suka fi addabar kutare a kasar ta Niger a wani lokacin da hukumomi suka lashi takobi domin kawo ƙarshen sana'ar bara
muna so yara ɗan kankana wa'annan a rika kula musu da aikin da za su rika yi
yaran ku
yaran mu wa'ansu yan lakwal ne wani lakwalkin ya zama bashi da kuɗin da zai biya mu duk mun sa yara lakwal kuma yara suna makaranta yara da suke lakwal wani yaran iya cikin lakwalkin ma kin gani babu kuɗin da zai zaka biya gwamnati ta rika mu ma biya irin wannan na ƴan kasashen waje in tana mu irin na ƴan kasashen waje ko nan ba ma huta ba tunda kasashen waje wani gurin na kasar su biya ake musu tunda ake musu biya kin ga hana su ake basa zuwa ko ina mu ma ko he mu zauna a gida ba ma je ba ko ina kawai abin da iya suka ka suka bamu da abin da gwamnati ta bamu da abin da ƴan wannan kungiya da suke kewayewa da suka bamu kawai ya ishe mu ya wadatar mu ma muna so gwamnati ta ji kukan mu ta shahe mu hawayen mu
sunana Yahuza babban matsala ta rashin gida da abun shi kaga sai mun lalubo to ga gwamnati tana so ta hana bara to in aka hana mu bara ina gaban mu bamu da sana'ali
dan gwamnatin
ta taimaka mana
zana har jullu inda muna samu na kasa ba kasa bane ba hajiya inda muna samu taimako wallahi mu mabaran nan ban ma san shi babban matsala ku tare gare mu ya kamata a taimaka mu mu bar wannan baran nan a da mu kaka ba mu jari ban mu baran nan tsakani da Allah ban mu shi
na biyu yanzu matsala babba ne ban mu da hanyar da zamu samu abin da zamu ka samu abinci wanda zai wadace mu ko haka ban mu da jarin da in wata sana'a ce ma zamu yi a in tana da wani kokarin da zaka taimaka mana amma wanda zaka kawo gare mu ba an tashi ba a wadi haka nan a radio an yi kaza kuma abun bai zo ba ga wurin wanda ake so a taimaka mishi ko
duka daurewa ce ake ana yin ta amma wala kan shi irin na bara akwai kan kasu an fara matsuci ko mutum daurewa zai yi badan amma malam shi bina so sare kaman kashi amshi kai iya daurewa ne ai akwai wanda dole ne ya ta yi baraka ba mu samu taimako ne ce muke amma samu taimako akai akai an kan muna samu kaman irin na bature wannan amma masu kuɗi da gwamnati su kama mana a ce sai bature daya shi zai taimaka mana kasasu sai samu kutaran wannan a taimaka musu
malama halima ita ce mai waye kai ga kutaran ta ce a yanzu haka an samu ci gaba sosai
muna tare da su yau da gobe da ana kya musu muna cuduwa cikin su muna faduwa muna tashi muna waye musu kai busa hanyoyi da dama busa kan tsafta busa yanda za su yi su gyara jikin su busa kan ciwon wannan yanda za kai ka gyara jikin ka dan ka kyamace ka to yau da gobe muna tare da su ana waye kai da dan kana mara lahiya baka kula da wanka baka kula da wanki ba amma yanzu alhamdulillah da yaran su da manyan su kowa yanzu cikin tsafta yake kyama dai da ragewa tunda saboda Allah muna waye musu kai busa kan hanyoyi kala-kala yanda za su zauna da jama'a
to masu sauraro anan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da bakin shirin na kasa ba kasawa ba wato shugabanni da mambobin kungiyar kutaren da magaram ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya
da Suleiman Muni Barma yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana
da jaridar Daily Guide da mu so mu sharhin jaridun na yau jaridar tace jami'iyyar New Patriotic Party da ke mulki a jihar sama maso gabas na zargin jam'iyyar National Democratic Congress NDC wacce ita ce babban jam'iyyar adawa da kokarin yi wa aiki na Nafualugu multi-purpose dam wato aiki ne na dam da kuma noman rani game da abinda jam'iyyar NPP tace jam'iyyar NDC ba ta son wannan aikin ya tabbata jam'iyyar da ke mulki tace a dalilin haka ne mambobin marasa rinjaye a cikin kwamitin sha'anin kuɗi na majalisar dokoki suka hada da Isaac Adongo MP na Bulgatanga Central suka ci halartar zaman kwamitin domin tattauna wannan aiki da ake son zattarwa al'umman wannan yanki har yau dai a jaridar da Daily Guide wannan labarin ne gwamnati ta amince bayar da kuɗi Ghana City miliyan 474 wa shirin kididdigan al'umman kasar jaridar ta ce ma'aikatar ministar kuɗi ta amince da kasafin kuɗi Ghana City miliyan 472 wa kididdigan kasa na shekara ta 2020 wanda ma'aikatar kididdiga ta kasar Ghana GSS za ta gabatar amma kididdigan gwamnati Professor Samuel Enim wanda ya bada wannan sanarwa ya nuna cewa za a amfani da wannan kuɗi a cikin shirin tsawon makonni biyu wa duk al'umma na kasar Ghana an shirya so ma wannan shiri a ranar Litini 29 ga watan Yuni shekara ta 2020 kuma za a karkare a ranar Lahadi 12 ga watan Yuli shekara ta 2020 maimakon farko ranar da aka bayyana na Maris shekara ta 2020 sai kuma babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wacce ta ruwaito marasa rinjaye na barazanar kaurecewa jawabin kasa na gaban kasa game da rabonsu na gidauniyar taimakawa mambobin majalisa jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan kauracewa jawabin shugaban kasa na halin da wato kasar ke ciki marasa rinjaye a majalisar dokoki na barazanan kauracewa jawabin kasa na shugaba Akufo-Addo na halin da kasar ke ciki muddin wato aka ba su rabon su na gidauniyar tallafawa kananar hukumomi na rubu'i na uku na shekarar 2019 da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas da sharhin jaridun kasar Ghana yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ubar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kasar Madaki a jihar Bauchi ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da abin da aka yi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a garin Maiduguri wanda wasu ɗan tsararru kalilan daga cikin su suka masa ihu ko kuma suka yi ba maso to lallai wannan ne a tunani na ba shine zai kawo maslaha ba al'ummar Maiduguri ba yana da kyau duk wani shugaba ko ma wane ne ya zo jihar su su nemi a zauna lafiya su mutunta shi a ci gaba da addu'o'i Allah subhanahu wataala shine zai kawo mana zaman lafiya a kasar mu
assalamu alaikum murya amurka mai magana abun didi gunza da daukar gamman jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya halin da yan boko haramun suka kai a Maiduguri yayi muni ya kamata jihar Muhammadu Buhari da mutanen Maiduguri mayan sojojin Najeriya da haƙƙoƙin sojojin Najeriya a ƙasar sama a bincike su a bai a bincike ko ta ina yan boko haramun suka samu makamai alhali an ce an rufe boda aya tambaya yau bai yiwuwa a ce makamai sun shigo ta Najeriya ba ta hanyar boda ba saboda haka ya kamata sojojin Najeriya su kuwa yan Najeriya bayani ta yaya aka yi aka yi waɗannan hare-hare
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka suna na Sani Palak da ke birnin Hausa a jihar Yobe Najeriya ina kira ga Joseph Musa Allah da Katsina shugaban alƙalin jihar Katsina irin yanzu kokari da yake a kan kungiyoyi a Najeriya a yi kamata gwamnatin Najeriya ta baka a wasu saboda duk wata kungiya ta taimaka wa al'umma tana daga ciki Joseph Musa Allah da Katsina aka fatan alƙairi a wadda aka yi taron da aka yi murar talaka a nan gurin a jihar Yobe sai da aka duba cancanta ta baka a wajen wannan ma ci gaba ne kuma Joseph Musa Allah da Katsina irin yanzu kokari da kake akan goyawa gwamnati tafi jami'o'i da kake ba scholarship da kuma irin yanzu kokari da kake akan marayu wannan alkhairi ne kuma ci gaba ne ina kira ga al'ummar jihar Katsina su wa Allah godiya da Allah ya ba su da amince shi mai zuciyar ne in sun dan prison alkalin Najeriya ko koyi da halayen Joseph Musa Allah da Katsina shugaban alkalin jihar Katsina irin namijin kokarin da yake a kan kungiyoyi a Najeriya da irin su Joseph Musa Allah da Katsina ba su da yawa a duniya.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Aisha yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jere Laraba to amma fa kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce fa har yanzu lokaci bai yi da za a ce a zauna a sarara ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jere Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na tsartar wato na kafa dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikon nashi a sha'anin yaki na da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka.
Tuma sauraro da wannan muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ya canza la'asar idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyarmu Daryl Smith ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Ma'assalam.